houseofsongs.com.
Ahaye matan arewa kun kai mata Allah zarai da nuwan kuranar kallo Saki, ni da mata tafiyar muna ga ta